Aisha, 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 you are my tie. Kala marin Aisha, bakar mace mai kyan gidaniya.
Inna Aisha, Aisha, inna Aisha.
Kusan gombawa suna da kyau matan sakamanni da indiya.
Inna Aisha,
barare ne su ga hanci fulani kun gaji saniya.
Aisha, inna Aisha.
Akanin mace da ba akwai mata iya soyayya sai Bahaushiya. Kano ne na ce inda wato iya girki sai babarbariya.
Aisha, inna Aisha.
Kubeti nake ce wani fawa kun badarwa a kwatanniya.
Inna Aisha.
Wata rana ina cikin ofisi ga manaja na waya shiga.
Aisha, inna Aisha.
Yace oga kai ba kuwa wata ce wai kai take so ta ga.
Inna Aisha.
Nace musu toya sunanta ka je ka gaya maka gada da.
Aisha, inna Aisha.
Ya tambayi sunanta Aisha daga gombe ta zo don gamo da ni.
Inna Aisha.
Na yo izini ta shigo ta tsaya tana kunyar haɗa ido da ni.
Aisha, inna Aisha.
Na mata kujera nace zauna Aisha kar da yake ba da ni. Tace haduwar mu da kai Allah kamar abu farki nake gani.
Aisha, inna Aisha.
Nace Aisha samu da na fada ne ma fa mutun ne kamar yake.
Inna Aisha.
So nake ki gun san labarin shin menene ke tafe da ke.
Aisha, inna Aisha.
Tana ta zuba min labari kalanta nake yi hasana hake.
Inna Aisha.
Tace min ka ganna baka dai alsaba za ka guje ni ba.
Aisha, inna Aisha.
Kace mace duk girman ka baya danta baki ne muje gaba.
Inna Aisha.
Duk kyau na ido in babu baki ki sani ba zai kyau a gan shi ba.
Aisha, inna Aisha.
Ki ga gashi na jikin mu baki ne in ya zo fari bai halansa ba.
Inna Aisha.
Kasuwa kai mun kara fari amma na baki ba a yau shi ba.
Aisha, inna Aisha.
Lokacin mu aiki ba a samu mai dadin muryar Bilal ba.
Inna Aisha.
Baki ne shi amma sai yayi kiran sallah za a karta ba.
Aisha, inna Aisha.
Nan Aisha ta yi farin ciki farar ta fili take fita.
Inna Aisha.
So na gaskiya ba shi da tamka ba ruwan shi da launin ka boko kyawun surar ka boko zagin muryar ka boko girman dangin ka ba ruwan sa da munin ka. Aisha mai daraja asalin ki mai kima ce ko taron mata aka ganki sai an bambance. Ga kyawun fara'a Aisha ga dadin zance. Kina da yawan kyauta ko ta nan gurin aikin ya fice. Ga tarbiya ga haƙuri ga kyauta Aisha, Aisha.